الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ƴan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Juma'a a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin domin ci gaba da karatukan mu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqamata al-shaykh al-imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna 14 ga watan al-muharram hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 12 ga watan 8 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta 21 wanda ake kiranta da suna annasibiyya muna da fadakarwa daya wato a cikin ta shine daidai gabar da wato Abu Zaid na birnin Saruja lokacin da yake kokarin shirya wata walima ta musamman ga abokansa lokacin da suka kawo masa ziyara domin wata rashin lafiya da ta kwantar da shi suka ga cewa kar su yi abin da za su kuntata masa tunda sun zo sun ga yanayin jikinsa kina ya kamata su san inda dare ya musu sai ya nuna musu cewa a shi iya abin da yake bukata su ci gaba da zama a gunsa tsawon yininsu domin ganawar da zai yi da su shine matsayin abincin ransa wanda haka ne a sunna idan ka tafi gaida marar lafiya to kar ka zauna ka shantake ka dau wani lokaci da zaran ka gaida marar lafiya to ka san inda dare ya maka Allahumma sai dai idan shi marar lafiyar kaga ya bukaci ci gaba da zaman ka domin zama da kai zai debe masa kewa to anan ba laifi zaka iya zama kamar yadda aka rawaito al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa ya tafi gaida wani marar lafiya a tsaye bayan ya gaida shi ya masa iya abin da yazo a sunna na addu'a annaba wannan Imam Ahmad sai juya zai tafi sai wani daga cikin aqran kin shi sai ya ce ya malam ya haka sai yake cewa wannan shine sunna an gane ko shine sunna da zaran ka gaida marar lafiya to kar ka tsaya ka zauna ka bata lokaci to shine anan kai tsaye sai suka nemi cewa su koma sai yace a shi yana da bukatar su ci gaba da zama tsawon yini to shine har aka kai bayan la'asar lokacin da suka falka bayan sun yi baccin rana shine suka sallaci az-zuhr da la'asar shine ya ringa ma dansa isharar cewa a kawo kaza kala-kalan abinci dai kowanne ya masa kinaya kamar yadda ya gabata a darasi na jiya to fadakarwar mu anan da yace masa wa iyyaka wastidina al-murjifaini yace yaro ka kiyayi kusanto da masu raurauta jama'a me yake nihi da al-murjifai wato tasa da huta an gane ko tasa da huta wannan daman al'ada ta larabawa idan za a ci abinci ba a cewa tashi je ka wanke hannunka a'a hatta da abun wanke hannun za a kawo maka buta da tasa shine yace masa iyyaka wa iyyaka wastidina al-murjifai ka kiyayi kusanto da wato masu raurauta jama'a qablasti kilali humulil bayni yace kafin ciratuwar darbuka wato na rabuwa fadakarwar mu a nan sai muka ce humul muka ce ragumma wanda karmu manta ya gabata in aka ce humul lautu hamul ragumma ga yacin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa minal an'ami hamulatan wa farsha to amma anan me ake nihi da humul ana nihi darbuka ma'ana dakunan da ake dura ɗakin da ake durawa akan raguni domin mace ta shiga shine ake kiran shi al-hudaj ana kiran shi kuma al-khidr an gane ko al-khidru kha'un wa dalun wa ra'un kamar yadda dai zamu iske kenan shine yace qablasti kilali humulil bayni kafin ciratuwar darbuka wato na rabuwa da gida yau kenan insha Allah zamu tashi maqama ta 20 qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-maqamatu li 20 al-fariqiyya malam Allah ya ji kansa na fada wannan maqama ce ta 20 wadda ake kiranta da suna al-fariqiyya an danganta ta ne zuwa wani birni da ake kiran shi Mayya Fariqin wanda birni ne daga cikin biranen Sham sunan birnin Mayya Fariqin kamar yadda an gane ko shi wannan birni tsakanin shi da birnin Nasibin tafiya ce ta farsaki 30 kenan mil 90 sun fada cewa sababin abin da yasa aka ambaci wannan birni da suna Mayya Fariqin akwai wani ashik mai tsananin san mata shine Zurumma to yana da wata ashikar sa wata masoyiyar sa wanda yake matukar biganta ana kiranta da suna Mayya in a Hausa ne sai a ce Mayya ce kenan Mayya sunanta to shine suke fada inda Allah ya kaddara shi Zurumma ya tafi birnin Al-Fariqiyya an gane ku ya tafi birnin ya tafi wannan birni ya ga yadda matan wannan birni suke da kyau mata ne wanda sun kai matuka a wajen kyawun halitta suka ce laqala li ashiqatihi Mayya Fariqini wala turafiqini wala yajuzu tayammumu ma'a wujudil ma'i wala hajata ila dawa'i ba'da al-bur'i wash-shifa da ya fada ga ita abin bigen nashi Mayya yace mata Fariqini rabu da ni wala turafiqini karki sake shiga hanyata ai domin taimama tare da ruwa tare da samun ruwa ai baya halatta ai ba buƙatar magani bayan samun waraka to shine suka ce sababin abin da yasa aka ambaci wannan birni da suna Mayya Fariqi an gane ko kenan asali min Mayya Fariqini wala turafiqini sai suke ce ma birnin Mayya Fariqina haka al-Harith ibn Hammam al-Harith ibn Hammam ya hakaitu annahu qala shike fada yammamtu Mayya Fariqina ma'a rufqati muwafiqina yake cewa wani lokaci na nufaci birnin Mayya Fariqina ma'a rufqatin tare da wasu abokai muwafiqina masu hadin kai wanda ra'ayinsu ya zo daya mun gane ko idan aka ce rafiqun muwafiq kenan abokin da wato ra'ayinka da nashi ya zamanto dai wanda ba ku da sabani shine yace yammamtu mai ya farikina na nufaci birnin mai ya fariki lafazin yammamtu an ciro shi ne daga at-tayammum at-tayammum bi ma'ana al-qasd kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada fatayammamu sa'idan tayyiba ay faqsudu sa'idan tayyiba shine yace yammamtu mai ya farikina na nufaci birnin mai ya farikina ma'a rufuqatin tare da wasu abokan tafiya lafazin rufqa jami'i ne na rafiq rafiq akan yi amfani ne da wannan lafazi ga aboki wanda yake na bulaguro muwafiqina waɗanda suke masu dacewar ra'ayi masu haɗin kai la yumaruna fil munajati wala yadruna ma ta'amul mudajah abokai ne waɗanda ba sa gaddama da juna fil munajati wato game da ganawarsu duk tattaunawar da suke ba za ka same su suna jaɗi ja lafazin la yumarun gashi can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu shura ala innal ladhina yumaruna fis-sa'ati lafi dhalalin ba'i sai ka koma cikin suratu najmi afatumarunahu ala ma yara asali min al-mirani gaddama da jayayya shine yace la yumaruna ba sa gaddama da juna fil munajati wato game da ganawar da suke wala yadruna ma ta'amul mudajati kwata kwata ba su san ba menene dandanan wato boye gaba da kiyayya me yake nihi da nan ma'ana junan su baya koye ma juna abinda yake cikin zuciya kowa ya san kowa sai yace fa kuntu bihim na kasance tare da su kamar lam yarim an wijarihi wala fa'ana an alifihi wajarihi wato na kasance tare da su kamar mutumin da dadai wato bai gushe ba gabarin gidansa lafazin wijar kana da fuska biyu game da wawun kin kai masa kasra ko kai masa fatha kace wajar ko kace wijar asali shine ramkura an gane ko Hausawa suka ce daga ke sai ƴaƴanki ramkura shine ake kira wijar ko kace masa wajar me yake nihi da shi anan yana nihi gida yace shine yace fa kuntu bihim na kasance tare da su kamar lamirin an wijari kamar mutumin da bai gushe ba wato gabarin gidansa wala fa'ana an alifihi wajarihi mutumin da bai labta ba ya maraita gabarin alifihi abokinsa wajarihi da makwabcinsa an gane ko idan aka ce alif wato aboki wanda yake na kuti da kuti wanda yake matukar kaunarka kana matukar kaunarsa domin min al-ilf ne al-ilf shine wato haduwa da soyayya huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin allaha allafa bainahum kuma ga yacin wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا an gane ko shine al-ulfa kenan al-ulfa haduwar zukata da so da kauna shine yace wala ba ana kamar mutumin da bai labta ba an alifihi gabarin abokinsa wajarihi da makwabcinsa falamma anakhna biha mataya tasyar وانتقلنا عن الاكوار الى الاوكار lokacin da muka durkusar da taguwai waɗanda suke na bulaguro biha wato a birnin mai ya farikina wantaqalna muka ciratu anil akwari gabarin sirada ila da aukari wato izuwa shekarmu. Lafazin mataya jam'i ne na matiya. Idan aka ce matiya taguwar da ake iya labta mata kaya a hau ayi bulaguro. An gane ko mu ce raƙumin da ake iya labta masa kaya a hau ayi bulaguro shine ake kira matiya, sawa'an amala ne ko taguwa ce. An gane ko asalin kalmar minal matani idan aka ce al-mata shine baya. Shine yace falamma lokacin da anakhna biha mataayat tasyari, muka durkusar da raqumma na bulaguro wato a birnin mai ya farike, wanta qalna muka ciratu anil akwari gabarin sirada ila al-aukari zuwa shekarmu. Lafazin al-akwar jam'i ne na kur. An gane ko karkace kaur, in kace kaur wannan kuskure ne, kur yake mufradin sa. Sai ka koma can fadar Imru'ul Qais yake fada wa yawma aqartu lil azara matiyati fa ya ajaban min kuri hal mutahammali fa dhalla al azara yartamina bi lahmiha wa shahmin kahudda bid dimaqsil mufattali. Yace wa yawma aqartu lil azara matiyati, yake fada ga abokinsa yake cewa ka tuna ranar da na soke ma ƴan mata raqumina, zakara ba da kwaya ka ci tsakuwa. Yace fa ya ajaban min kuri hal mutahammali, yace ya matukar mamaki ga sirdinta ina dauke da shi zan dawo gida. Lokacin an hadu a bidaratu juljil, ranar wani idin su ne bidaratu juljil, a lokacin nan to akwai masoyiyar shi wadda ake kiranta Unayzatu bintu Shurahbil. A lokacin nan bayan an gama wasan sallah ana cikin wani wannan, yace ko kuna bukatar nama, suka ce kwarai. Kawai sai dauki jara kumin nashi ya soke ya hura wuta, aka ringa kasa nama. Shine yace fa dhalla al azara yartamina bi lahmiha, yace ƴan mata suka yini suna cille rinka da namanta. Idan aka ce cille rinka, jeho in jefa maka. An gane ko shine yace yartamina bi lahmiha wa shahmin ka hudda bi dimaqsil mufattali, yace raqumin yace yana da kitse yadda ka san gizar tufafin alhariri wanda yake abin tukawa, ma'ana haka kitse. Wai dan kar kai tsammanin cewa wani kanjimamman raqumi ne shi ma ya gaji da shi, a raqumi ne wanda yake koshe shi. To a shahidi dai anan cai fa ya ajaba min kuri hal mutahammal, idan aka ce kur sirdi jamun sa kenan akwar. Shine yace ila al-aukar wato izuwa shekarmu. Lafazin aukar karmu manta ya gabata, mufradin sa shine wakrun. Idan aka ce wakrun, shekar tsuntsu kenan. Kamar yadda yake fada a cikin wata waƙar sa, yake cewa ka anna quluba tayri radban wa yabisa lada wakri hal unnab wal hashful bali, yace ka anna quluba dairi radban waya bisa, ka ce zukatan tsuntsu, zukatan tsuntsaye radban waya bisa, zuciyar da take danya da wadda take busassa, lada wakriha wato nan ga shekarta al-unnabu, ka ce gondar dawaci, wal hashful bali wato da busasshen dabino. Kenan al-qalbu al-yabis ita ce yake kamanta ta da wato alhashaful bali, shine busasshen dabino. Sanan alqalbur radbu shi ta kuma ita ce yake kamanta ta da alqunnab wato gondar dawa a wajen danyantaka kenan. To shine yace ilal aukar wato izuwa shekarmu, ne yake nihi da aukar kenan dakunan mu. Sai yace tawasaina bi tazkaris suwana suhuba wa tanahaina anit taqabi fil ghurba, wato sai muka ma junan mu wasiya game da tuna abota. Wa tanahaina kuma muka hani junan mu anit taqabi game da yanke alaka fil ghurba wato a cikin bakunci. wanda haka ake bukata. Koda ya kasance babunci ya kai ku wani gari, idan abokan juna ne to kuma juna wasiya. An gane ko? Kar a manta abota, saboda ita abota tana bukatar jaddadawa a kowane lokaci. Sannan kuma kar a yanke alaka da juna a wajen ziyara. Shine yace tawasaina, muka ma junan mu gargadi bi tazkaris suhba, game da tuna abota. Watana haina, muka hanu junan mu an taqa'i, game da yanke alaka fil gurba, wato a cikin bakunta. Wattakhadhna nadiyan na'tamiruhu da rafayin nahari wa natahada fihi turafal akhbari. Shine yace wattakhadhna nadiyan, sai muka riki wani mazauni. An gane ko? Shine fada. Kar mu manta ya maimaito a baya ya wuce lissafi. Wata atuna fi nadikumul munkar, idan aka ce nadi shine wato mazauni kenan, inda jama'a suke haduwa su ringa tattaunawa. Shine yace wattakhadhna, sai muka riki nadiyan, wani mazauni. Na'tamiruhu da rafayin nahari, muna nufatarsa domin ziyara, wato a gefen yini, ma'ana safe da yamma. Idan aka ce darafayin nahar, safe da yamma, ga ya can wa aqimis salata darafayin nahari wa zulafan min al-layl. Shine yace na'tamiruhu, wato muna nufatarsa domin ziyara. Sai ka koma al-umra, asalin kalima ta al-umra shine al-qasd wa ziyara. Sai yace wa natahada, muna ma junan mu kyauta ta turafal akhbari, wato qayatattun labarai fihi a wannan mazauni. Wa natahada, muna ma junan mu kyautar turafal akhbari, qayatattun labarai fihi a wannan mazauni. Lafazun turaf, kar mu manta shi ma ya maimaitu jam'i ne na urfa. In aka ce urfa, qayataccen labari. Sai yace fa bainama nahnu bihi fi ba'd al-ayami wa qad intaghamna fi silki lilti'ami. Yace yayin da a cikin sharan kwance tashi, muna wannan mazauni namu da muke kai kawo safe da yamma. Wa qad intaghamna, yace haqiqa mun tsaru, fi silki lilti'am, a cikin ziri wanda yake na haduwa. Me yake nihi? Kinaya ce yake, ma'ana mun zo mun hadu, mun zauna muna tattaunawa. Shine yace wa qadin tazamna, yace tabbas mun tsaru, fi silki lintiam, wato a cikin ziri wanda yake na haduwa. Idan aka ce silk, kar mu manta ya gabata, shine zari wanda ake shirye tsakiya a cikin sa da gwalagwalai. Sai yace waqafa alaina dhumiki walin jariyin wa jarsin jahawariyin. Yace sai wani mutum dhumiki walin, mai kaudi ko kace mai iya zance. An gane ko? Idan suka ce dhumiki walin, mutum wanda yake mai kaudi kenan. Idan aka ce kaudi a Hausa, iya zance. Waqafa alaina dhumiki walin, sai wani mutum wanda yake mai iya zance. Jariyin, wanda yake mai bugun gaba, ma'ana wanda ke shiga gaba baya ja da baya. Wa qafa alaina, sai tsaya akan mu. Wa jarsin, kuma yana da murya jahawariyin, wanda take mai kwari. Idan aka ce fulanun jahawariyu sauti, ma'ana mutumin da yake da kwarin murya, shine yace wa jarsin jahawariyin, wato da wata murya wadda take mai kwarin gaske. Fa hayya tahiyyata nafasin fil uqadi qannasil lil asadi wan naqadi, wato sai yayi gaisuwa irin gaisuwa ta mai busa a cikin kulli, shine dandago. Ka san dandago yafi kowa iya zance. An gane ko? Ko kace boka kenan, yafi kowa iya zance. Ai shi yasa lokacin da wannan Nabiga Al-Huzali, lokacin da matansa suka samu rikici, wata tashi yafi wadda da cikin su daga dutse. Allah ya mata rasuwa da aka zo wannan dan da yake cikin cikin ta shi ma tayi barin sa. Da aka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ya ce shi wannan da abinda za a bada gurratu abdin za a bada zababban bawa za a bada wanda ba shi da wani aibi shine sai yake fada sai yake cewa kaifa yuguramu man la shariba wala akal wala nabqa wala istahal yace fa mislu zalika yubal manzo Allah sai yace yake cewa inna ma hadha min ikhwanil kuhan chai kaifa yuguramu man la shariba wala akal wala nabqa wala istahal sai yace fa mislu zalika yubal. To shi boka ya yana daga cikin hannun jarin shi iya zance. To shine anan yake fada yace fa hayyata shi ya tanaffasin fil uqad, wato sai yayi gaisuwa irin gaisuwa ta mai busa a cikin kulli, ma'ana shine dandago qannasil lil asadi wan naqdi, wanda yake mai farauci zaki wato da ƴaƴan tumakai. Idan aka ce annaqad wato ƴaƴan tumakai, qannasil lil asadi wan naqdi wato mai farauci zaki da dan tinkiya. Sun makala sannan sai ya fada indiya ya qaumu hadithun ajib fihi itibaru lil labibil arib ra'aytu fi ra'ani umri akha ba'sillahu haddul husamil qadim yuqdimu fil maraki iqdama man yuqinu bil fatki wala yastarib fayufriju dhika bi karratihi hatta yura ma kana bankan rahib ma baraza la aqrana illa thana am mawqifi bani bi rumhin khabib wala sama yaftahu mustas'aban mustaghliqi albabi mani am mahib illa wa nudiya hina yasmu lahu nasru min allahi wa fatuhun qarib hadha wa kam min laylatin bataha yamisu fi burdi shababil kashib yartashifu lijida wa yarshfu yartashifu lijida wa yarshfu wa yarsh wa yarshufnahu wa huwa ladal kullil mufaddal habib yartashifu lijida wa yarshufnahu wa huwa ladal kullil mufaddal habib falam yazal yabtazuhu daharuhu ma fihi min batshin wa udin salib hatta asaratuhu layali laqan ya'afuhu man kana minhu qarib qad a'jaza raqiyata halilu ma bihi min adda'i wa a'yabib قد أعجز الراكية هليل ما به من الداء وأعيا الطبيب وصار ملبيغ وصار منه من بعد ما كان المجاب المجيب وآبك المنكوس في خلقه ومن يئش يلقى دواه المشيب وها هو اليوم مسجى فمن يرغب في تكفين ميت غريب. Yace indiya ya qaumu hadithun ajibun, yace ya qaumu ya ku jama'a, indi tabbas aguna hadithun ajibun, akwai wani labari mai matukar ban mamaki fihi, a cikin labarin da zan ba ku akwai itibaru daukan izna da lura lillabibi wato ga mai hankali al-arib, wanda yake mai fahimta ko kace al-arib mai cikakken hankali. Lafazin al-labib da al-arib mutaradifa ne, gaba ɗaya kowanne ana nihi mai hankali, an gane ko? Sai ka bambanta kace fihi game da wannan labari da zan ba ku itibarun, akwai nura da daukan izna lillabibi ga mai hankali al-arib, wanda yake mai matukar fahimta. ra'aitu fi ra'ani umri akaba asi, yace fi ra'ani umri a farkon kwanikan rayuwata, ma'ana lokacin ina matashi ina saurayi maji karfi, ra'aitu akaba asi, yace naga wani mayaki, lahu haddul husali, mayakin da yake da kaifi irin na kansakali alqadib, wanda yake ci da jini na wuce, wanda in ya sare abu sai ya wuce sannan jini ya biyo baya. Lahu, shi wannan mayaki yana da haddul husali, wato kaifin kansakali alqadib, ci da jini na wuce. Yuqdimu, shi wannan mayaki yana shiga gaba fil ma'araki, wato a fagen daga, iqdama man yuqinu bil fatki, wato irin shiga gabar wanda ke sakankancewa game da kisan gilla, wala yastari, baya shakka. An gane ko? Ma'ana duk inda ya sa gaban shi sai ya kai, baya shakka, baya gudu, baya ja da baya. Yace fa yufriju bika bi karatihi, yakan fadada gu wanda yake kuntatacce, bi karatihi, a sababin kai daukin sa. Yace hatta yura, sai ya kai ana ganin maka, an ga maka na bankan abin da ya zamanto kuntatacce, rahib ya zama yalwatacce. Hatta yura, har sai an ga maka na bankan abin da ya zamanto da kuntatacce ne, rahib ya zamanto wato yalwatacce. An gane ko? Ga ya can in wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, shine yace hatta yura, sai an ga maka na bankan abin da ya zama kuntatacce, rahib ya zama yalwatacce. Ma baraza da aqrana, shi wannan mayaki bai taba fito na fito da sa'anninsa, tsare kunsa, illan sana face sai ya juya, an mauqifin ba'ani, gabarin gundi ya soka, bi rumhin khadi, wato da mashi wanda yake kwaba da jini. An gane ko? Ma barazal aqran, lafazin aqran jan'i ne na qari, yace bai taba fito na fito da sa'anninsa, ko kace tsare kunsa, illan sana face sai ya juya ya koma, an mauqifin ba'ani, gabarin gurbin da ya soka, bi rumhin khadib, wato da wani mashi wanda yake kwaba da jini. Wala sama, kuma bai taba daukaka ya fitahu, yana neman buda, mustas'aban, wato wani garu wanda yake mai wuyar hawa, mustaglik albabi, wanda yake mai kullallar kofa, mani'an, wanda yake kiyayeye mahib, wanda yake mai kurjini. Illa wanudiya, face sai an ringa kira, hina yasmu lahu, lokacin da ya daukaka zai hau wannan garu, kaji ana fada nasrun minallahi wa fathun kare, nasrun minallahi wa fathun kare, taimako ne daga gun Allah, kuma budi ne wanda yake makusaci, nasara ce wanda take makusaciya. Yace haza, yace wannan mayaki da nake fada muku, wa kam min lailatin, dare nawa bata haya kwana, yamisu yana takama, fi burdi shababil kashi, a cikin wato tufafi, ko kuma kace cikin zane wanda yake na kuruciya, alkashi wanda yake sabo. Yartashiful gida, shi wannan mayaki wato yana sumbantar yan mata waɗanda suke mana imta, lafazin algid jam'i ne na gada, idan aka ce ga manihimciyar mace, shine yace yartashiful gida, ma'ana yana tsotsar bakin algida, yan mata waɗanda suke mana imta, wayarshuhunahu, su ma kuma suna tsotsar shi, ma'ana suna sumbantar sa. Yace kai wa hawa, wannan fa mayaki da nake faɗa muku, ladal kulli, abun kowane mutum a faɗin duniyar nan, yace almufadda ne, mayaki ne wanda za a iya fansar shi da koma mai ne ne, Al-Habib kuma abun matukar so ne da kauna a gun kowane mutum. Ma'ana zaka iya bada abin da ka mallaka na dukiya domin kai bene shi. Shine yace wa hawa wannan mayaki ladal kulli a gun kowane mutum a fadin duniyar nan. Al-Mufadda yace abun fansowa ne. Ma'ana zaka iya bada zababbiyar dukiyarka domin ka fanso shi kai bene shi idan ya shiga hannu. Al-Habib kuma abun matukar kauna ne. Yace falam yazal wannan mayaki bai gushe ba daharuhu zamanin sa kina yau da gobe yabtazzuhu wato yana tube masa ma fihi abinda ke tare da shi min badishin na tsananin kamu a fagen daga wa udin salim wato da iccen shi wanda yake mai kwarin gaske an gane ku iccen shi ma'ana iccen shi na gorar mashin sa wanda take mai kwarin gaske yace zamani yau da gobe bai gushe ba yana kwace masa abin da yake tare da shi na tsananin kamu da iccen sa wanda yake mai kwari yau da gobe duk ta raunana shi yace hatta asarat khulayali lakan yace har aka kai lokacin da allayali kunce ta shi asarat ta maida shi lakan yashashe ya afuhu man kana minhu qarib wanda ma makusacin sa ne kyamar shi yake ya afuhu man kana minhu qarib wanda ma ya zamanto makusacin sa ne kyamar sa yake yau da gobe ta maida shi ya zama shara shine yace hatta asarat hulayali lakan yace kunce ta shi ta maida shi lakal ya shashe ya afuhu man kana minhu qarib wanda ma makusacin sa ne kyamar sa yake yace kada a ajazar raqiya tahalilu ma bihi min addai tahalilu ma bihi min addai kunce abinda ke tare da shi na rashin lafiya kada a ajazar raqiya wato ya gagari malami mai ruqiya an gane ku duk wani mai ruqiya ya gagari shi wa ayat dabib kuma ya gagari lakwatarro an gane ya gagari malamin mai ruqiya kuma hallo ya gagari lakwatarro yace wasara malbiba yace wannan mayaki kwata kwata ya yanke alakar sa da fararen yan mata wasaran da husu ma sun yanke alakar su da shi an gane ko lafazin bi jam'i ne na bayda an gane ko faran mace kamar yadda can ubangiji ta'ala yana faɗa a cikin wannan ka annahun nabirun maknun ko haka ne ko ha baydun maknun yawa shine yace wasara malbiba wato ya yanke alakar sa kwata kwata wato da fararen yan mata wasaramnahu su ma sun yanke alakar su da shi min ba'di ma kana al-mujaba bayan da ya zamanto abun karba ma kira ne a gun su al-mujib shi ma kuma mai karba kiran su ne wa aba wato ya koma a yanzu kalman kusi fi khalqihi kamar mutumin da aka sunkuyar da shi game da halittar sa da yana matashi maji karfi yana kazar kazar yanzu ya zama dattijo sai duku duku ya zama tamkar wanda aka sunkuyar da shi fi khalqihi game da rayuwar sa an gane ku fi khalqihi game da halittar sa ma'ana da yana matashi maji karfi mai karazana to amma yanzu ya zama dattijo wanda yake mai rauni tafiya ma sai da kyal tashi da kyal zama da kyal yace kai jama'a wa man ya ishi yace duk wanda ya rayu yalka da wahil mashib wato zai hadu da masihu waɗanda suke na tsufa lafazin da wahi jami'i ne na dahiya dahiya musiba ga yacen bali sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar sai yace wa ha huwa al-yawma yace ga muku shi wannan mayaki da nake faɗa muku a yau musajja gashi an lullube shi da bargo ko kace an lullube shi da wani mayafi an gane ko akan gadangawa yace faman yargabu fi takfini maitin karim yace ya ku jama'a wa zai yi kwadan samun lada a gun ubangijin sa game da yi ma mamaci ba kulin kafani faman yargabu fi takfini maitin gari a cikin ku wane ne zai yi kwadayin lada a gun ubangijin sa fi takfini maitin game da yin likafani ga matacce garibin wanda yake bako thumma a'lana bin nahibi wabaka buka almuhibbi ala alhabibi sannan sai ya fashi da kuka wabaka buka almuhibbi ala alhabibi yayi kuka irin kukan masoyi wato ga masoyin shi akan rashin masoyin sa wa baka yayi kuka buka almuhibbi wato kukan masoyi ala alhabibi akan rabuwa da masoyin sa walamma raqa'at dam'atuhu wa infata'at law'atuhu lokacin da wato dam'atuhu zubar hawayen sa raqa'at wato ta tsaya ma'ana yanki ya daina daga wa infata'at law'atuhu kunar zuciyarsa da damuwar sa wan fasa'at wato ta limsa qala sai ya fada sai ya ce ya nuja'atar ruwadi wa qudwatal ajwadi yace ya wanda matsayin ku makiyaya ce ta dan ta arruwad yan asako lafazin arruwad jam'i ne na ra'id in aka ce ra'id shine dan asako wanda yake gabatar mutane yaje ya bincika yaga ina ne gu wanda yake mai tsatsi mai ciyawa sannan ya sanar da jama'a cewa su koro dabobin su azu shine ake kira ra'id wanda kuma wata martaba ce a cikin aikin soja wanda shi ra'id yana gaba da naqib ban san ba a turance ko me suke kiran shi ra'id a wannan aiki na soja a komandan ko yawa a kamar misali a martaba kamar ta wani komandan zuwa wani colonel zuwa wani wannan shine suke kira ra'id ba yawa to shine yace ya nuju'atar ruwadi yace ya wanda sune makiyaya ta ƴan asako wa qudwatal ajwadi ya wanda sune abun koyin masu kyauta yace wallahi ma na daqatu bi buhtani wala akhbartukum illa an iyali yace wallahi ban yi furuci game da wani yankin ƙarya kuma ban ba ku labari ba faci sai game da abin da idanuna suka gani yace walau kana fi asaya sayru wali gaimi mudairu lasta athartu bima da'awtukum ilayhi wala ma waqaftu mawqifad dalli alayhi yace walau kana fi asaya sayru yace da ce akwai tafiya wato a cikin sandata an gane ko da a ce akwai tafiya a cikin sandata menene wannan misa wannan karin magana ne ma'ana suke yi ga mutumin da ba shi da halin taimakawa amma wanda inda a ce yana da hali zai iya taimakawa to shine lokacin da yake ba da uzuri sai ya ce walau kana fi asaya sayo da a ce akwai tafiya a cikin sandata wali gaimi mudairu da a ce akwai wani dan yayyafi na ruwa wato ga girgije na yace lasta asartu bima da autukum ilayhi yace wallahi da na zabi kaina game da abin da na kiraye ku zuwa gare shi shine taimaka ma wannan mamaci yace da na zabi kaina lasta asartu yace da na zabi kaina bima da autukum ilayhi da abin da na kiraye ku zuwa gare shi ga yacin qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in ga yacin kuma bal tu'siruna al hayata ad dunya wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai yace wala ma waqaftu mawqifad dalli alayhi yace da ban tsaya ba matsayin mai nuni a kansa ga yacin addallu ala khair kafa'ilihi sai yace walakin kaifa tayranu bila janahin wa hal alaman la yajidu min junahin yace walakin yace jama'a ku san da cewa kaifa tayranu yaya za a yi tashi yubila janahin ba tare da kufike ba taifar da Iran yaya tashi sama zai yi bila janahin ba tare da fuffike ba wa hal alaman la yajidu min junahi shin wai akwai wani laifi akan wanda ba shi da hali Allah ne ya faɗa laysa alal du'afa'i wala alal marda wala alal ladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun shine yace wa hal alaman la yajidu min junahi shin ko akwai wani laifi akan mutumin da ba shi da hali qala rawi marwaycin yake faɗa fa tafi kal qawmu jama'a sai suka hadu ya atamiruna fima ya amruna wato suna shawara da juna game da abin da za su yi umarni da shi waye takhafatuna suna kuskus tsakanin su fima ya atuna game da abin da za su zo da shi na taimako lafazin tafika ya maimaito a baya fi'ili ne min af'ali shurur gaya can wa tafika yakhsifani alaihima min waraqil janna fa tafika mashan bisuki wal a'naq shine yace fa tafika alqawm jama'a sai suka hadu ya atamiruna suna shawara gaya can wa atamiru bainakum bil ma'ruf sai yace fima ya amruna game da abin da za su yi umarni da shi waye takhafatuna kuma suna kuskus tsakanin su wannan an ciro shi ne daga at-takhafut at-takhafut koyi shawara an gane shine a Hausa kenan ana cewa wani da wani suna kuskus ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'alunaka anil ko kuma wayawma yunfaku fis-suri wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra shine yace wa yatakhafatuna suna kuskus tsakanin su fima ya atuna game da abinda za su zo da shi na taimako da agaji fatawahama annahum yatamalauna ala sarfihi bi hirmani aw mudalabatihi bi burhani fatawahama si ya gane annahum su waɗannan mutane ya tamalauna suna haɗe masa kai ala sarfihi bi hirmani abu sa juyar da shi tare da haramta masa aw mudalabatihi bi burhani ko kuma neman shi cewa ya zo da hujja a je a ga mamacin nashi in har da gaske ne an gane ku ai da yawa wanda in an ce a je a gani kona mutum yake sha shine yace fatawahama sai ya gane annahum cewa su yatamalauna wato suna haɗe kai ala sarfihi abu sa juyar da shi bi hirmanin game da haramta masa komai aw mudalabatihi ko kuma neman shi bi burhanin da wata hujja mai gamsarwa cewa tabbas mutuwa aka masa fa farada minhu an qala si sauri sai yace da su ya yalami alqa'i ya wanda matsayin kawalwi ne ya ce ta haku waya rami albiqa'i ya wanda matsayin su duwa su ne na bagire yace ma hadha lirtiya'u alladhi ya abahu alhaya'u yace wannan wace shawara ce wanda kunya ma kyamar ta take yace hatta ka annakum kullibtum mashaqqatan la shukka kamar an kallafa muku cewa kamar an kallafa muku wata wahala ba kyallan likafa ne ba awistu hibtum baldatan la burda kamar an ne muku ba da kyautar gari la burda ba ma yafi da za a yi mamaci likafa ne aw huziltum li kiswati albayt la li takfin almayt kamar an ne mu cewa kuma ka'aba riga ba yi mamaci likafa ne ba to shine anan fa ya fara gaya musu bakakken maganganu farko cewa ya yalami alqa'i ya wanda matsayin su yace kawalwe ne ya ce ta hako an gane ko idan aka ce yalami ita ce kawalwe ne ya ko kuma ka ce taukin aljannu shine dai as-sarab wanda matafiyi a cikin sahara a lokacin rani zai hango tauki a gabansa yana tsammanin cewa tauki ne in yazo sai ya tarar da hako ne babu komai ko ma a cikin birni kake rayuwa kan kwalta a lokacin rani zaka hango kamar tauki ne a gabanka sai ka zo ka iske babu komai kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada allaha indahu fawafahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Shine anan yace da su yayi lami alqa'i ya wanda ka walwini yace ta hako wai rami albiqa'i ya wanda fararan duwatsu ne na bagire ya rami farin tsakuwa kenan. An gane wanda in ka dauki wannan kana ganin cewa wani kayan kudi ne arziki ne sai ka je kaga cewa ba komai bane. Ai da yawa mutun zai tsuntu duwatsu shi yana tsammanin cewa wasu kayan ado ne wani sai ya ringa tsammanin cewa ma diamond ne ya tsunta shi kuma alhali dutsun banza ne. Shine yace yawa lafazin albiqa jam'i ne na buqa'a ga yace fi buqa'atin mubarakatin shine yace wai rami albiqa'i ya wanda duwatsu ne na albiqa'i bagire yace ma haza lirtiyahu yace wannan wace shawara ce alladhi ya abahu haya wanda kunya ma kinta take kyamarta take yace hatta ka annakum ka ce ku kulliftum mashaqqatan la shukka an kallafa muku wata wahala la shukka ba kyallan likafani ba a wistu hibtum baldatan ka ce kamar an nemi ku ba da kyautar gari la burdatan wato ba ma yafi ma mace likafani aw huziztum ka ce kamar an raurauta ku ne likiswatil baiti domin yi ma ka'aba riga lali takfinil mayiti ba yi ma mamaci likafani ba sai ya ce uffin liman la tandasa fatuhu abun har ya kai zagi ya ce uffin ya ce Allah wadai liman la tandasa fatuhu ga duk mutumin da dutsinsa baya naso wala tarshahu hasatuhu mutumin da tsakon kwaninsa ba sa yayyafi ya ce Allah wadan shi. Falamma basurati aljama'atu bi zalaqatihi wa mararati madaqatihi lokacin da jama'a wato suka sani kaifin halishin wannan mutuma da dacin dandanan sa an gane ko wa mararati madaqatihi wato da dacin wato abin dandanar sa ma'ana kaushin halishin sa an gane ko shine yace wa mararati wato da dacin madaqatihi wato dandanar zancen sa rafa'ahu kullun minhum bi nailihi kowanne daga cikin su rafa'ahu wato sai ya dinke shi an gane ko wanda karmu manta lafazin arrafa'a shine dinke tufafi ma'ana anan rafa'ahu sai ya inganta shi kowanne daga cikin su sai ya gyara shi bi nailihi game da kyautar shi ma'ana kowa ya dauka ya meka masa wa hatamala qallahu khaufa sayyihi wato kowa daga cikin jama'a sai ya jure ma yayyafinsa dan jin tsoron mamakonsa tunda anan dai gashi fa a farko ya fada musu maganganu kenan anan in mutun ya hana ya san abin da zai biyo baya shine yace wa hatamala qallahu kowanne daga ciki wato sai ya jure ma wato yayyafinsa ga yacin fa illam yusib hawa bilun faban khaufa sayyihi wato dan jin tsoron mamakonsa. Qala al-Haris ibn Hammam na fada wa kana hadha sa'ilu waqifan khalfi yace wannan mabaraci wannan mai roko yace ya kasance yana tsaye a bayana wa muhtajiban bi zahari am farfi wato ya kare jikinsa bi zahari da bayana an darfi gabarin ganin idanuna an gane ko shi a bayan shi kenan shi ba yadda za a yi Harisu ya gaishe can bayan shi da ya tsaya shine yace wa kana hadha sa'ilu wannan mi roƙon ya kasance waqifan khalfi yana tsaye a bayana wa muhtajiban ya kare gangan jikinsa bi zahari wato da bayana an darfi gabarin kenan idanuna ni dai bazan gaishe ba tunda a bayana yake a tsaye. Falamma ardahu alqawmu bi saybihim wa haqqa alayya ta'assi bihim lokacin da jama'a suka gamsar da shi bi saybihim da kyautar da suka yi masa, wa haqqa alayya ta'assibihi, yin koyi da su ya cancanta a kaina. Yace khalajtu khatami min khinsari, yace sai na fitar da zobe na daga karamar yatsata. Wannan yatsa karama ita ce ake kiranta khinsar. Me bi mata? Binsar. Ta tsakiya ita kuma alwusta, wannan ka ce mata as-sababa ko kuma as-sabaha. Ana ce mata as-sababa minas sabbi ne zagi, saboda duk wanda yake ma wani kashe da barazana da ita zai ringa nuna mai. Kuma ana kiranta sabbaha domin ana ishara da ita inda tasbi, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Babbar yatsa ita kuma ana kiranta al-ibham. To shine anan sai yake cewa yawa, shine yace khalajtu, wato sai na fitar da khatami, wato zobe na, min khinsari, wato daga karamar yatsata, walaffattu ilaihi basari, na juya ganina izuwa gare shi, fa idza huwa shaykhu nasruji bila firyatin wala mirya, sai ga maka ashi dattijan mu ne na birnin Saruja, Abu Zaid kenan, bila firyatin, ba tare da yanken ƙarya wala mirya kuma ba tare da wani kokonto ba. Fa aikantu annaha ukuzubatun takazzabaha, sai ne sakankanci na tabbatar da cewa wannan al'amari dai wata ƙarya ce ta musamman wanda ya kirkire ta. Wa uhubulatun nasabaha, kuma wani tarko ne wanda ya dana, an gane ku, wani tarko ne wanda ya kafa domin ya farauci abinda ke aljihun mutane. Wa uhubulatun, wani tarko ne na musamman nasabaha, da ya kafa don ya farauci abinda ke aljihun jama'a. Yace illa annani dawaituhu ala garrihi, sai dai cewa ni wato na nade shi ala garrihi a bisa kare shi, an gane ku, ma'ana a bisa linkin shi yadda yake haka na maida shi. Kamar misali in kawarware tifafi ko kuma kawarware misali TC ko mu ce yadi, yadda karin shi yake ka maida shi akan wannan shi ne kenan, ka rufe shi dai a barka za cikin gashinta, kamar yadda ake faɗa a Hausa. Shi ne yace illa annani qawaituhu ala garri, sai dai cewa ni na nade shi ala, na limke shi, ka ce ala garrihi a bisa karin shi kenan, a linkin yadda yake na maida shi. Wasuntu shagahu an farrihi, yace na kiyaye shagahu, wato guyayyar haƙoransa, an farrihi game da yage bakinsa. Idan aka ce shaga shi ne haƙori da yake guyayya, ko kuma haƙora da suke saɓawa, wani ya yi ciki wani ya yi waje, me ake kiran shi da Hausa? Yau wato banda goyayya shi ɗin an yi zamanto wani ya yi ciki wani ya yi waje, an gane ko, da yadda kuma suke goyayya da juna shi ne ake kira shaga. Yace wasuntu shagahu, na kiyaye wato goyayyar haƙoransa, an farrihi game da yage bakinsa, ma'ana an gane ku, duk wani aibi nashi sai na rufe. Fa hasabtuhu bil khatami, wato sai na jefe shi da wannan zoben nawa. Wa qultu, sai na ce masa arsiluhu li nafaqatil ma'tami, kadakace shi domin abincin mutuwa, abincin makoki. Idan aka ce al-ma'tam shine wato zaman makoki kenan, shine yace arsiluhu, kadakaci wannan zobe da na baka li nafaqatil ma'tam, domin abincin zaman makoki, an gane ko, wanda jahiliya ne ma guzunci ne. Fa qala, sai yace da ni, wa hallaka, yace menene mafi mamakin ka, fama adrama shughulataka, menene mafi ruruwar wato bakin wutarka. Idan aka ce shu'ula shine bakin wuta wanda ake zuwa a dosano, menene mafi ruruwar wato bakin wutarka. Wa akrama fa'alataka, menene mafi karamcin aikin ka da ka aikata. Ga ya can, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafiri. Thumma talaqa, sannan sai ya tafi, yas'a uduman, wato yana tafiya gab iya gabansa kawai yasa gabansa tafiya yake an gane ko kace kuduman ko kuma kace wato kidman a kuduman kudaman ko kuma kudman dalil in kai masa fataha ko kuma kai masa sukun yas'a kudman wato yana tafiya iya gabansa kawai baya waiwaye wayu harwilu harwalatahu kidman kuma yana gaggawa ko kuma kace yana sassaka irin sassakarsa wato tada wayu harwilu yana gaggawa harwalatahu kidman wato irin gaggawar sa tada wanda aka san shi da ita al-Haris yake cewa fa naza'atu ila irfani mayyitihi wa imtihani da'awa hamiyatihi yace sai nayi bege zuwa sanin mamacin nasa wa imtihani da jarraba da'awa hamiyatihi wato kirarin jiji da kai nashi da nuna isa cewa wai inda yana da hali ai da ya zabi kanshi da ma da ba zai tsaya ba matsayin mai nuni cewa a taimaka ma wannan mamaci an gane ko hamiya kin kaskanci ga ya can izi ja'ala allazina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliya wa imtihani da jarraba da'awa hamiyatihi wato kirarin kin kaskancin sa da yi fa qara'atu zumbubi wa alhabtu ulhubi yace sai na kwankwashi wato kwabrina idan aka ce zumbubi shine kashin kwabri kenan an gane ko shine yace fa qara'atu zumbubi yace sai na kwankwashi kashin kwabrina Hausawa suka ce kafa mai na ciban baki ba wa alhabtu ulhubi wato na suku nayi sukuwa irin sukuwata wanda karma manta ya gabata ulhubi shine wato sukuwa shine yace wa alhabtu ulhubi nayi sukuwa sukuwata hatta adraktuhu ala galwati yace har na cin masa kai tsaye idan aka ce galwa shine wato gulgudan halbin kibiya kenan kafin kibtawar ido hatta adraktuhu ala galwa har na cin masa a kai tsaye wajita laituhu fi khalwa wato nasane shi na gane cewa tabbas shine fil khalwatin akadaice daga nese shi an gane ko shine yace wajita laituhu nasane shi na gane shi fi khalwatin akadaice daga nese shi fa akhaztu bi ju'i ardanihi yace sai na jinki wato matattara wato mayafin sa an gane ko idan aka ce aljum misali idan mutun ya nada zani wanda ake kiran shi izar inda yake cikuikuyewa ya cusa shine ake kira jum kenan ya cikuikuye shi ana shine yace na cikuikuye wato shine matattara wato ardanihi tufafin sa wa uqtuhu an sanani maidanihi na hana shi game da bin hanyar fagensa sanan hanya gaya challa tattabi'unna sanana man kana qablakum wa uqtuhu na hane shi an sanani maidanihi gabarin hanyar fagensa wa qultu lahu nace masa wallahi ma laka minni malja'un wala manja rantsuwa nake da ubangiji na baka da wata mafaka game da ni wala manja kuma baka da wata matsira gaya ce lauye jiduna malja an au magaratin au mudakhalan lawallu ilayhi wa hum yajmahun wallahi ma laka minni malja'u yace rantsuwa nake da ubangiji na baka da wata mafaka game da ni wala manja ko wata matsira au turiyani mayyitakal musajja au anan bi ma'ana hatta sai ka nuna mun an gane ka dau au anan bi ma'ana hatta ko kuma illa an ai illa an turiyani mayyitakal musajja sai idan ka nuna mu mamacinka wanda yake lullube da mayafi ana jiran azo ai masa likafani mi za a yi fa kashafa an sarawilihi sai ya kunce tumurin wandan shi arzunzumi wa ashara ila gurmulihi sai ya nuna masa gabansa yace masa wannan shine mamacin nawa wanda sai in ka koma cikin wakar da yake siffanta mayakin zaka gane manufar sa shine yace fa kashafa sai ya yayi an sarawilihi wato game da tumurin wandan sa ma'ana ya kunce arzunzumi wa ashara ila gurmulihi ya nuna masa gabansa faƙultu lahu sai nace da shi katalaka Allah har suka yi daidai yace Allah ya tsine ma fama al'abaka bin duha menene mafi warginka game da hankulan jama'a fama al'abaka bin duha menene mafi wasanka game da hankulan jama'a wa ahaylaka alal duha menene mafi wayanka da dubararka akan karbe kyautuka na jama'a nuha jami'i ne na nuhuya in aka ce nuhuya hankali ga yace inna fi zalika la ayati li ulil nuha shine yace wa ahaylaka mafi wayanka alal duha a bisa wato tattare kyautukan jama'a thumma udtu ila ashabi audar ra'id alladhi la yakdhibu ahlahu sannan sai na koma zuwa abokaina irin komawa ta dan asako wanda baya ma jama'ar sa ƙarya wala yubarkishu qawluhu mutumin da baya kawatar da fadarsa dan a yarda da shi fa akhbartuhum billazi ra'aytu wama waraytu wala ra'aytu yace sai na ba su labari billazi ra'aytu game da abin da na gani wa ma waraitu da abinda nayi tauriya shine zaurance ga yacin mazala sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai yi bulaguro warabi gairi sai yi tauriya sai ya ce zamu dan tafi nan zamu yi wata yan tafiya sai in tafiya ta zo gab sannan ya sanar da mutane game da inda aka dosa hikima game da haka dan kar a samu wani kwari daga cikin munafikai ya dauki labari ya kai cewa ga inda manzon Allah zai tafi shine yace wa ma waraitu yace ban yi tauriya ba shine zaurance wala ra'aitu yace kuma ban yi ba ban yi muku riya ba game da abin da nake faɗa an gane ko ga yacin man samma asma Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi shine yace wala ra'aitu yace kuma ban yi muku riya ba fa qahqahu min kaita wa kaita sai suka kilkile da dariya ya al'amarin yake lafazin kaita wa kaita bincike game da labari ka nemi cewa a nuna maka hakikanin al'amari yaya yake ciki shine yace fa qahqahu sai suka kilkile da dariya min kaita wa kaita cewa ya akai wala anu zalikal maita su ma suka tsine ma wannan mataccen nahi nan muka zo karshen ita wannan makama ta 20 da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك